When I fucked up, then you go gave me just a little bit of lacha. Baby, so cold, he from the north, he from the Canada. Bank was so low, I got nothing else that I can withdraw. Ran up so low, I shot my wrist, it go like sha sha sha, sha sha sha. I got your bitch in me, la 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 la, la la la. I shot my wrist, it go like sha sha sha, sha sha sha. I got your bitch in me, la 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 la, la la la. How I try like da 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 da